vantaggio. È un disco di grande Vanta America.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 5 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma gwamnatin jihar Lagos, bayan da wasu 'yan sanda suka hana gwamnatin jihar shiga wani rukunin gidaje da ake takaddama a kai. A jamhuriyar Nijar kuma, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wasu mutane da ta kama ɗauke da kilogram sama da 200 na hodar Iblis. Kamar kowace ranar Laraba, Yoma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Mayakan sa kai masu goyon bayan Iran sun yi lugudan wuta akan sansanonin Amurka da ke yankin gabashin Siriya mai arzikin mai dan al'umar a yau Laraba, inda suka yi barna amma ba a samu asarar rai ba, inji kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights. Wannan lamarin ya zo ne kwana guda bayan da rundunar ƙawance da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi da kungiyar IS a Siriya ta ce ta daƙile wani halin roka da aka kai akan wani sansanin Amurka mai suna Green Village a gabashin yankin Dar es Zor. Harin na ranar Laraba da kuma aka kai a Dar es Zor ya ga aƙalla harsashe guda uku a yankin Al-Umar, a cewar kungiyar sa ido wacce ta dogara akan wata kafar sadarwa a ƙasar Siriya. Daya daga cikin harsashen ya faɗo ne akan wani jirgi mai saukar ungulu, yayin da saura biyu kuma suka afka a wani buɗaɗɗen wuri, inji kungiyar sa idon. Masu sa ido akan yakin sun dora alhakin kai harin ne akan kungiyoyin sa kai masu goyon bayan Iran da ke fafutuka a yankin Dar es Zor da ke kan iyaka da Iraki. Shekaru biyu cifke nan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musabbabinta ba a birnin Wuhan na tsakiyar ƙasar China, wadda ta rikide ta zama annobar COVID-19 da duniya ke fama da ita a daidai wannan lokacin da nau'in coronavirus na Omicron mai saurin yaduwa ke addabar duniya. A ƙasar Brazil, ƙaruwar COVID-19 da nau'in Omicron ya haddasa ya an karar da hukumomi a birnin Rio de Janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere. A Hong Kong a yau Laraba, shugabar yankin Carrie Lam ta sanar da dakatar da jigilar jiragen sama na mako biyu daga kasashe takwas waɗanda suke kan hadarin fadawa cikin barkewar COVID-19 karo na biyar, ganin yadda Omicron ke yaduwa. A hali da ake ciki kuma, cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta ƙara ƙasa Aruba, wani tsibirin yankin Karibiya a cikin jerin ƙasashe da ta kwatanta mafi haɗari wurin kamuwa da COVID-19. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin wani jawabi a gobe Alhamis akan muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokokin Amurka a bara. Shugaban ƙasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru, ba ƙarya da aka daɗe ana yaɗawa ba, da kuma haɗarin da ya ɗora akan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar, inji sakatariyar fadar White House Jen Psaki tana faɗa a wani taro a jiya Talata. Shugaban zai kuma yi amfani da wannan lokaci ya yaba wa gwarzayen ranar 6 ga watan Janairu, musamman jami'an tsaro maza da mata da suka yi tsayin daka wurin kare kundin tsarin mulkin ƙasar da majalisar dokoki da kuma kare rayukan mutane da ke wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo ta faɗa a yau Laraba cewa ta kashe mayakan 'yan bindiga 18 kanin sojojinta guda biyu sun mutu a wani harin kwantar ɓauna da aka kai mata a yankin gabashin ƙasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali. Manjo Dieudonné Kasereka shi ne kakakin ma'aikatar sojan lardin Kivu ta kudu, ya ce an kai wa wani ayarin soja da aka nemi gudunmuwarsa yayin da yake kan hanya zuwa ƙauyen Kagogo a cikin gundumar Uvira da safiyar jiya Talata. Maharan 'yan bindiga ne daga kungiyoyin haɗaka ta makanika Tuganihu yana mai nuni da kungiyar 'yan bandiga da ke ikirarin wakiltan Baye Mulenge, 'yan kabilar Tutsi ta kasar Rwanda da suka yi kakagida a kasar Congo. Sama da kungiyoyi 120 masu dauke da makamai ne suke kai hare-hare a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a cewar masu sa ido, wanda da yawa daga cikin su da cikin yakin da aka yi a yankin a shekarun 1990. A ƙarshe, jami'an sufuri a jihar Virginia ta Amurka na sa ran sake buɗe wata babbar hanyar mota a yau Laraba bayan ɗaruruwan direbobi ciki har da wani ɗan majalisar dattawan Amurka suka makale a cikin sanyi a ranakun Litinin da Talata bayan wani haɗarin ababen hawa a lokacin da ake ruwan dusar kankara. Hukumomin ƙasar sun ce babu wani da ya samu rauni, yayin da wasu tireloli guda shida suka yi haɗari a lokacin da dusar kankara ke zuba. Amma abin ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar ababen hawa akan babbar hanyar da ke hada jihohin Amurka zuwa gabar tekun gabashin Amurka, wadda ke da tazarar kilomita 80 kudu da birnin Washington. A cikin waɗanda suka makale har da ɗan majalisar dokokin Amurka a jihar Virginia da ake kira Tim Kaine, wanda ke komawa Washington daga gidansa a Richmond mai nisan akalla tafiyar sa'o'i 2. A ƙarshe dai Kaine ya isa Washington bayan ya kwashe sa'o'i 27 da ya faro daga bulagurinsa.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya. Yanzu haka dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma gwamnatin jihar Lagos, bayan da wasu 'yan sanda suka hana gwamnan jihar Babajide Sanwo Olu shiga wani rukunin gidaje da ake takaddama a kansa da ake kira Magodo Estate. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai kungiyar gwamnonin yankin kudu maso yammacin Najeriya sun yi Allah wadarai dangane da fito-na-fito da yawa kana tsakanin wani jami'in 'yan sanda mai mukamin chief superintendent 'yan sanda da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu a lokacin da ya ziyarci wani rukunin gidaje da ake takaddama a kai. A wata sanarwa da gwamnan jihar Ondo Rotimi Akerol Dolu ya rataba hannu da kansa ya raba manema labarai na cewa gwamnonin ba za su amince da irin wannan cin zarafi da suke fuskanta daga hannun jami'an tsaro ba, wayanda ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar Najeriya. A lokacin da gwamna Babajide Sanwo Olu ya isa wannan rukunin gidajen na Madogo domin sasantawa game da jami'an 'yan sandan da aka zuba a rukunin gidajen, ya buƙaci babban jami'in 'yan sandan da ke kula da sauran 'yan sanda da su fice, amma kuma babban jami'in 'yan sandan ya ce ba shi da ikon bin umarnin gwamna, sai dai ya bi umarnin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da kuma ministan shari'a Abubakar Malami, wanda a ƙarƙashinsu ne yake sa ido yake kuma gudanar da aiki a wannan rukunin gidaje da ke birnin Lagos. Gwamna Babajide Sanwo Olu dai ya nuna fushinsa ganin yadda ɗan sandan yake bin umarninsa, kana kuma ya yi alƙawarin kiran babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da kuma ministan shari'a domin bayyana musu rashin jin daɗinsa dangane da matakin da aka ɗauka na turo 'yan sanda jihar Lagos a wannan rikici na rukunin gidajen Madogon, dukwa da cewa ba shi da masa ko kuma rundunar 'yan sandan jihar Lagos cewa za a turo wayannan 'yan sanda ba. Ga dai yadda ta kasance tsakanin gwamna Babajide Sanwo Olu da kuma chief superintendent 'yan sanda da ke sa ido a wannan rukunin gidaje a lokacin da gwamnan ya isa rukunin gidajen.
Can you call your superior in Abuja and tell them government is here? And I'm the chief security officer, and that you don't have any business being in my state right now, and that I want you to disengage or tweet from here.
Thank you very much, sir. Your Excellency, sir. I'm not here on my own orders.
That's what I'm asking you to make a phone call and tell them, your superior, that I'm here standing in front of you. Make that phone call.
Thank you, sir. I'm here on instruction of this procedure of police to the AGF, sir.
Su kuwa a bangaren su mazauna wannan rukunin gidaje sun bayyana fargabansu na cewa ana nema a yi amfani da ƙarfi ne na hukuma domin fitar da su a wannan rukunin gidaje da sirga suka saya. To sai dai kuma tuni kotun kolin Najeriya ta ba da umarni ga dokacin wa'inda suka yi gine-gine a wannan fili na Madugo da su fice, kuma gidajen da suka gina a wannan fili ba nasu bane, na wa'inda ke da asalin filin ne, wanda kuma suka kai ƙara har zuwa kotun kolin Najeriya. Shi dai wannan shari'a an fara shi ne tun shekarar 1975, inda wayanda suka gaji wannan fili na Madogo suka kai kara cewa gwamnatin jihar Lagos bata biya su diya ba. Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da babban Sufeto Janar ɗan sandan Najeriya da kuma Abubakar Malami za su dauka da kuma gwamnatin jihar Lagos a waje daya na kawo karshen wannan takaddama da aka ce nace dake nema ya rikide zuwa wani lamari ta daban. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger. Ya hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu mutane da takama dauke da kilogram sama da 200 na hodar iblis wato cocaine da aka loda a motar magajin garin Faci na jihar Agadez lokacin da suke kokarin ketarawa zuwa kasar Libya. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana karin bayani.
Bayanan da hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta Okritis ta bibiya ne a dangane da wani lodin miyagun kwayoyin da ya taso daga Mali don ratsa arewacin Niger da nufin shiga kasar Libya suka bada damar cafke magajin garin Fashi da direbansa dauke da kilogram sama da 200 na hodar iblis. A washegarin faruwar wannan al'amari, hukumomi sun tuso kayar waɗannan mutane zuwa birnin Yamai domin ci gaba da bincike. Kamar yadda aka bayyana a lokacin gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai, Komisiyar Nana Aishatu Usman Bako ita ce kakakin hukumar 'yan sanda.
Kayin dai kun ganta mun gwada muku, kuma an muku gwaji, kun gani lokacin da ministry ya zo an yi gwaji, an gwada muku cewa waye ce purikin cikakke ce da anka auna wajen kilo 214 da 'yan kai ne kilogram na wannan kokain din. In anka saida ta tsagoran kudi na wajen miliyar 11 ne da 'yan kai na sefa. Yanzu dai a zancen da muke muku mutum uku ne suke nan a nan wurin, bincike bai kare ba. Akwai waɗanda sun ka gudu ana neman su. Mun samu telefon wajen 8 har da turaya a ciki wanda suke aiki da shi a cikin desert. An samu bindiga 2, an samu mota 2 ga suna an gwada muku da shek kuma shek na bank dewa.
A maradima hukumar Okritis ta yi nasarar kama wani hafshakin dan kasuwa dake safarar miyagun kwayoyi, inda aka tarar da tarin kwalayen wasu kwayoyi dangin tramol da ya boye a wani gidan dake unguwar Alidan Tsofo.
Wannan dan kasuwa shi safarar da yake yi ta wata kwaya ce da take kusan tramadol. Ita ba tramadol bace, amma karhin su kusan ɗaya ne. An canza mata kwalin ne sun ka canza don a samu a badda sau. Tunda wannan kwayar da anka samu ita wajen kimanin kilogram wajen 450 anka samu a can wannan karton 30 ga sunan mun gwada muku.
Wata tawagar mambobin gwamnati da lauyoyin gwamnati a karkashin jagorancin ministan cikin gida Hamma Sule ta ziyarci ofishin Okritis domin jinjinawa ma'aikata. Suna masu cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an gudanar da cikakken binciken da zai bada damar hukunta masu hannu a wannan kazamar haka.
Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les traquer.
Cikin irin wannan yanayi na fuskantar yaduwar fataucin miyagun kwayoyi, kungiyoyi masu zaman kansu na da rawar takawa wajen ayyukan waye kan al'umma. In ji shugaban kungiyar Adena mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi Ganda Sale.
In an samu irin waɗannan miyagun kwayoyi, in cikin gida ne, in cikin mota ne, in cikin avion ne, in cikin bato ne, ya kamata abinda dokar ta hodi a saida a ba masu yaki da miyagun kwayoyi.
Wannan shine karon farko da ake kama wani ma'aikaci cikin harkar miyagun kwayoyi a nan Niger. Kodayake a shekarar 2017 ma jami'an tsaron kasar Gambia sun kama wani mashawarcin shugaban majalisar dokokin Niger na wancan lokaci dauke da hodar iblis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
A sakamakon ta'addancin da ke faruwa a Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, na kashe-kashen mutane, satar mutane da garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa, jama'ar Najeriya sun nemi a sami dawwammamin zaman lafiya a ƙasar nan. Kana gwamnati ta tallafa domin samun zaman lafiyar a wannan shekarar ta 2022.
Sunana Suleiman Jibrin Kangiwa. Zuwata na sabon shekara, ubangiji Allah ya sada mu da alheri, ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki daya.
Ya kake ganin tsaro idan ka kwatanta da shekarar da ta wuce ta 2021 kuma wannan da muka shiga ta 2022
to tsaro gaskiya tsakani da Allah an fara samu zaman lafiya saboda mun ja fara kakkabe miyagunan na zamfara da haka wala sa'ara insha Allah za a samu zaman lafiya kasa kowa ya samu lafiya da yasin an kici
kana ganin wannan shekara ta 2022 tafi zaman lafiya bisa shiga ta 2021
insha Allah muna sa'ara haka dan mun san maganar haske da izinin Allah
sunana Kyari Alibkar gaskiya sai godiya alhamdulillah zamu ce saboda kaga mun ga abubuwa kala kala dan wannan shekaran da ya wuce ba abin da za a ce an sha wahala an ga wuya an ga komai wallahi talaka ana cikin matsala amma wannan shekara ba mu fata da wannan na dan ne gaskiya saboda wannan shekaran da ya wuce wallahi jama'a sun mutu ga wahala yunga ga wahala da komai dai amma wannan shekaran Allah ya yarda muna roki Allah kar ya zama irin na bayan nan
ko kaga wani alama cewa wannan shekara ta 2022 za ta zama mai sauki ga jama'a
to alama yana ga hannu Allah amma akwai haske akwai haske akwai hasken kaman zamu ga abun zai canja saboda ai ji ita abu haske tun daga zai fara kaman gobe za tun daga cikin Allah zai nuna bayan Allah suna gani amma insha Allah rabana muna fatan dai wannan shekara da za mu ka shiga yanzu za ta fi na bayan Allah ya yarda
sunana Musa Lawal Alleke Asuju Oludumare fata na da wannan shekara 2022 muna roki Allah dai Najeriya ya sama daya mu karkara ba dan ba mu raba ba duk abun da muke so Allah sai ba mu a wajen shugaban ka gani dan muna daya ba abun da muka nema ba sa samu ba nana raba raba aka akwai wala saboda akwai abun da yake suwa nan giri daga arewa akwai abun da ana kai daga nan giri su arewa mun samu daya kenan to abun da muna roki Allah to Allah ba mu lafiya kuma Allah ba mu rai wone kai dan wuna yayi magana san ji ya dade shi mai jinawa ya dade ne kada ka raba da fada kuma ga abishi yayi sada muna roki gwamnatin mu da Allah a jausi so kasa kasan ba wanda bai sai shi abishi ko wani rana ba kuma kullum muna yawa nan gari ne kuma ba ko suna shiga da yawa su a Nigeria amma idan mun samu ji ba mu aya wannan ya kamata lura da wajen ka gane ko karkar sama ba ko ni sai so idame mu a nan gari mu muna labama abun da muke so kuma muna nan muna dire da lafiya
sunana mu kai mai lamba abinda fata ta da sabon shekaran ga Allah ubangiji wahalun da sun ka riga sun ka faru waccan shekara Allah ya kauda muna su wagga sabon shekara alheri da ciki Allah ya sada mu da shi Allah ubangiji Allah ga tausayin mu ba don halayen mu ba ya taimaka mana waɗanga wahalalu da suke suna ta faruwa Allah ya takaita muna su Allah ya muna saukin su don babu abinda zamu yi sai abinda Allah ya yi muna iyakan magana na kenan
sunana Mustafa Kingimi Gamdu to sabon shekara wannan wahala da mu wuce da Allah ya kiyaye mu nan gaba
kamar wuce irin wahala
wahala fitini ne kashe kashe da barayi wanda ana damu mutane kamar arocin Najeriya Allah ya kiyaye da nan gaba Allah ya sa zo makarshen shi Allah ya sa kuma shugabannin mu su yi adalci su jira muna kasan mu a mazaunan lafiya kuma Allah ya sa kowa dan Najeriya ya zama uwa daya uba daya kan mu haɗu mu zauna lafiya bambanci addini da bambanci kabila da bambanci wannan duk shi ya kawo matsala kowa kabilansa da kabilan kowa da kama daidai duk wanda yayi laifi ko kabilan ka ne kace wane kai laifi ko wanne mutum yayi kuskure yace wane kai kuskure kaza kai ne da mai laifi to ana shar'a haka Allah ya yarda Allah zai ba mu zaman lafiya
sunana Muhammadu Bello tunda nika ubangiji ya Allah shekarar da mun ka shigo ubangiji ya Allah ya nuna mu da wata karshen shekara lafiya sannan duk wannan abun al'amura da abun da ke faruwa a cikin kasan mu ina fata ubangiji ya Allah ya kawar muna da shi sannan kuma duk wanda adda hannu daga ciki wannan al'amari da ke faruwa a cikin kasan mu ubangiji Allah ya shirye shi in ba mai shirye ba ne ubangiji Allah ya tona mishi asiri fata na kenan
sunana Ajiya Sara Muhammadu abu fatan mu muke so akan shekara ga muna so lafiyar lawo wancan 2001 ga fara suke yi a cire wannan kashe mutum kidnap ne ko mine mu yi addu'a cikin shekaran ga mu zama lafiya muna so alheri kudi ne lafiya ne ko mi a duniya mu zama lafiya
sunana George Bello gaskiya fata ta 2022 gaskiya na so mutanen garin nan kaman manya kaman shugabannin mu su yi kokari su nemo mana aiki da abin da zamu ringa yi
kaman shugabannin
Najeriya ke shugabannin Najeriya su nemo mana aiki da zamu ringa yi don akwai aiki duka irin wannan ana sata ana sace mutane ana kaza kaza ba zai faru ba don muna da aiki in kowa yaje wani aiki sai ya dawo zai zo na gida ne ya huta kaga ba zai nemo wani wurin da zai je ya yi wahala ko ya saci wani abu ko ya saci mutane ba zai zo gida da ya huta da iyalinsa da ƴaƴansa amma ba aiki ba inda zai yi wannan sai ya ringa fada sai ya saci sace sai an saci mutane wannan dole ne rashin aiki ne ya kawo wannan duka ni dai a gane na shine abin da na gani
sunana Dr. Alhaji Junaidu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan to alhamdulillah Hassan ni fata ta ga wannan sabon shekara da ta shiga ubangiji Allah ka sa ta zo mana da alkhairi duk damuwar mu Najeriya da ma Afirka gabaki daya abin da ya dame mu yau babu abin da ke damu mai ilimin rashin tsaro rashin tsaron nan wato shine yakan kawo dukkan wani cikas a duniya gaba daya sai an samu tsaro an samu walwala za a shiga ayi kasuwanci ayi dukkan wasu ma'amalori wanda za su kyautata wa rayuwar jama'a saboda haka Allah ka sa wannan shekara da ta shigo zo mana da alkhairi Allah kuma ya tabbatar da alkhairi duk abin da muke jin tsoro ga zuwan wannan zabe da za a yi Allah ka sa ya zo mana da alkhairi Allah ka zaba mana shugabanni adalai a kasar nan ta kuma wanda suke kan mulkin nan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su tsoran haduwar su da Allah kin da Allah ya dora musu da nasarar lafiyar talakawa da dukiyoyin su yana kan su fa za a tambaye su ranar tashin alkiyama su yi kokari su yi gurgurdan ikon su amma muna roƙon Allah duk da haka mu talakawa laifin da muka yi Allah ya jarrabe mu da wannan masiba muna masu tuba gare ka Allah Allah ka janye mana wannan musiba mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka zauna da kasan mu lafiya dan alhurma na bidal qur'ani ubangiji Allah zauna da mu lafiya wannan shine fata na a wannan shekara wanda ta shigo
ni Alhaji Abu Maganiki abin da nake fata wannan shekara ta 2022 ina fata ubangiji Allah shi kamar zaman lafiya a ire-iren shiyoyin kamar gadar zima wawai ice kairu shangel makamancin su haka ba zaman lafiya muna roƙon Allah shi kamar zaman lafiya gwamnati ta gaggauta gyara mana saboda wasu wallahi akan rashin zaman lafiya ba su zauna gidajensu ba wani tun da kwadita ya waibe sun jaba ba amma saboda wannan matsalar yanzu wani yana irin kamar shiyoyin Lagos Abeokuta Ghana Kamaru da Chadi wasu sun bar kasayensu da matansu da abincinsu duk wasu sun tare su ubangiji Allah shi kawo mana zaman lafiya Allah shi kawo mana doki ga wannan abun
dan irin matakai kake son gwamnati ta dauka domin ganin cewa an samu dawwammen zaman lafiya a waɗannan yankuna da sauran sassan Najeriya
to wannan abun da zan ce aka gwamnati doki mataki akan wannan abubuwan saboda kada haka ya rike ya kasance ba wani canji domin in ba samu canji ba to talakawa bai san da zai zaka shi ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Cikin kasar Ghana coach Melvin Rogers ya jagoranci Black Stars a atisaye da suka yi duk da rahotannin da ake ta yayatawa cewar ya kamu da cutar COVID-19 coachin din na Ghana ya jagoranci atisaye ne a ranar talata bayan rahotanni sun kankama cewar an gwada shi yana dauke da cutar COVID-19 an yayata rahotannin a gidajen radio cewar tilansa dan shekara 63 ya kebe kansa yadda sabon mai taimakinsa Mike Stankovic zai kama aiki hotuna daga sansanin atisayen kungiyar Addoha sun musanta rahoton cewar Melvin ya kamu da cutar dan Sabian ya di mauta wurin shugabancin shirye-shiryen kungiyar gabanin wasan sada zumunci da Algeria Education City Sports Stadium yau Laraba Hukumomin kasar Kamaru sun ce dubannin mutane sun yi allurar rigakafin cutar COVID-19 don su samu damar zuwa kallon babban gasar kwallon Afirka, gasar cin kofin Afirka wadda za a soma ran 9 ga watan Janairu mai zuwa. Masu shirya wasan sun bayyana cewar ko da sun yi alluran sai jama'a sun nuna an gwada su ba su da cutar sa'an nan su shiga filin wasan. Masu babura da direbobin taxi sun yi cincirindo suna jiran a yi musu alluran na COVID-19 a Mercy Hospital cikin birnin Yaounde. Premier League in Ghana ya bada sanarwar karon batta tsakanin Hearts of Oak da Asante Kotoko ranar 20 ga watan Fabrairu shekara 2022. Jawabin ya ce kwanton wasa ne da ba a yi ba na mako na 7, kuma za a yi shi a Crespo Stadium da misalin karfe 3 na yamma. Tun farko dai an jingine wasan ne saboda kasancewar Hearts of Oak cikin wasannin share fage na kafa. Wannan zai zama wasan karshe da za a rufe zagayen farko na ligan Ghana na shekara ta 2021 da kuma 2022. Yanzu kuma barin kawo mu koyi yadda kungiyoyin wasa ke kwance cikin teburin Premier League Ghana. Asante Kotoko ke gaba da maki 23, Kim Faisal ne na biyu da maki 23, sai Edwana Stars a matsayi na uku da maki 20, Bechem United ke biye a matsayi na hudu da maki 18, Midiyama FC na da maki 18, Itaki a matsayi na biyar, sai Olympics mai maki 17 a matsayi na 6, Dreams FC ke a matsayi na 7 makin 16, sai RTU mai maki 15 a matsayi na 8, Hearts of Oak na da maki 14 ita ce a matsayi na 9, Accra Lions ke a matsayi na 10 makin 14, Kerala FC na da maki 13 ita ce a matsayi na 11, sai Bibiani Ghosts a matsayi na 12, sannan Brecon Chelsea mai maki 12 a matsayi na 13, Ashanti Gold ke a matsayi na 14 makin ta 12, sai Wafa FC mai maki 11 ita ke a matsayi na 15, Legon City ke a matsayi na 16 makin ta 10, sa'annan 11 Wonders ke a matsayi na 17 kuma makin ta 9, a ƙarshen teburi Elmina Sharks ne mai maki 7. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwana Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, mayakan sa kai masu goyon bayan Iran sun yi lugudan wuta akan sansanonin Amurka da ke yankin gabashin Siriya mai arzikin mai na al'umar a yau Laraba, inda suka yi barna amma ba a samu asarar rai ba, inji kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights. Wannan lamarin ya zo ne kwana guda bayan da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta da ke yaki da kungiyar IS a Siriya ta ce ta dakile wani harin roka da aka kai akan wani sansanin Amurka mai suna Green Village a gabashin yankin Dar Ezzel. Shekaru biyu cifke nan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musababinta ba a birnin Wuhan na tsakiyar kasar China, wadda ta rikide ta zama annobar COVID-19 da duniya ke fama da ita a daidai wannan lokacin da nau'in coronavirus na Omicron mai saurin yaduwa ke addabar duniya. A kasar Brazil, karuwan COVID-19 da nau'in Omicron ya haddasa ya ankarar da hukumomi a birnin Rio de Janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin wani jawabi a gobe Alhamis akan muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokokin Amurka a bara. Shugaban kasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru, ba ƙarya da aka dade ana yadawa ba, da kuma hadarin da ya dora akan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokradiyyar kasar, inji sakatariyar fadar White House Jen Psaki tana faɗa a wani taro a jiya Talata.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.